أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yan wa barkan da saduwa a wannan lokaci mai albarka. Bari mu saba gabatar da darasinmu na fiqhu bisa mazhabin Imam Malik wanda muke karantawa daga wannan littafi Al-Muqaddimatu al-Izziyya lil Jama'ati al-Azhariyya. Wannan shine darasinmu na 28 kuma yau muna ranar 18 ga watan Safar shekara ta 1444 bayan jirin shugaba Alayhi Salatu Wassalam. Wanzo ne da 15 ga watan Satumba a shekara ta 2022 miladiya. A wancan karam muna cikin magana ne akan rukunan aikin Hajji, kuma mun kammala da rukuni na biyu, za mu shiga rukuni na uku sai lokaci ya mana halin nasa. Inda mai littafin yake cewa ar-rukunu salis, haka ne kuwa ran mu. الركن الثالث ركنين أكو دقا تكين ركنان أيكي نجي تين أسعي بين السفا والمروة سبعة أشواغ وتكيكم أكان السفا دمروة حسو بكم زاقي بكم. يبدأ بالسفا زي فاراني للسفا بسا وجبتي ويختم بالمروة كما ذي قارني أمروة. Fain bada'a biha, idan ya fara, wato idan da shi mutum zai fara daga Marwa zuwa Safa, to ba zai kirga wannan na farkon a ciki ba, takwas zai yi kenan. Saboda haka wajibi ne daga Safa zai fara sannan ya tafi zuwa Marwa, yayi ɗaya kenan. Daga Marwa ya dawo zuwa Safa yayi biyu kenan. To da haka har sai ya cika bakwai ɗin. Dalilin da yasa ya zama wajibi a fara daga Safa, saboda daga nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fara da ya zai ce abda'u bima bada Allah inna as-safa wal marwata min sha'airillah, yace zan fara da abin da Allah ya fara da shi. Sannan shi ne yace inna as-safa wal marwata min sha'airillah, kiga Safa da Marwa suna daga alamomin addinin Allah. An ce kuma dalilin saukar wannan aya din kamar yadda malamai suka faɗa, malaman tafsiri, wato Larabawa a zamanin jahiliya sun ɗauko wani ƙaton gunki sun ajiye akan dutsen Safa, sannan akan dutsen Marwa ma sun ajiye wani gunki. To sai ya zamto sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun riga sun kwaɓu da imani sosai, to sai ya zama suna jin nauyi kamar ba su so su je Safa da Marwa ɗin nan, saboda saninsu na da cewa akwai gumaka a wurin. Duk da cewa bayan an ci garin Makka da yaƙi a shekara ta 8 an riga an karya waɗannan gumaka ɗin, amma sai ya zama ba sa son wani ɗin, kamar zuciyarsu ba ta so su sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su son yin Safa da Marwa, wato sa'i, saboda wannan gumaka ɗin da sun sani cewa da akwai su a wajen. Shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu inna safa wal marwata min sha'airillah, ayyuka lalle Safa da Marwa suna daga alamomin addinin Allah. To kaji wa yaquddul bada'a shawtan war raj'ata shawtan, zai kirga farawar daga Safa din zuwa Marwa a matsayin zagaye daya, haka nan dawowar daga Marwa zuwa Safa shi ma a matsayin zagaye. Wala yasihu illa bi taqaddumi dawafi, shi sa'ayi wato Safa da Marwa baya inganta har sai an fara yin dawafi, sai an gabace shi da dawafi, da Allah tawafin nan na wajibi ne ko na nafila ne to wajibi ne sai an gabaci shi da tawafi wala yusraru an yakuna tawaf wajiban amma ba a shakanta cewa tawafin sai ya zama na wajibi ba a ko da tawafin nafila ne to shi kenan sai a yi shi sannan a zo a yi sa'in safa da marwa wa yusahabu fihi shurutus salati ghairu istiqbali an so irin sharuɗan sallah su kasance da mai yin sa'ayin safa da marwa in banda fuskantar al-qibla sharuɗan sallah kamar mai da mice nan misali an ce sharuɗan sallah amma banda istiqbalul qibla kamar mai da mice misali alwalana to na ji karki da alwalaka kafin a fara su yi a yan faɗuwa na ce banda shi banda istiqbalul qibla sitirci al'aura barin yin magana sitirci al'aura barin yin magana a wannan a sa'ayi safa da marwa yawwa amma mustahabbi ne yin haka mustahabbi ne ya zamto mutum bai yi magana da kowa ba in yayi magana bai karya mishi komai ba ko a dawafi ne dan mutum yayi magana bai karya mishi dawafin sa ba na shi sa'ayi idan ka fara da alwala ko da ka karye zaka iya ci gaba shi farawa ne wajibi ka fara da alwala amma karewar shi ko da ba ka kare da alwala ba babu komai amma shi dawafi tun daga farkon shi har karshen shi ya zama dole kana da alwala idan ka yi zagaye shida ma a cikin zagaye na bakwai sai alwala ka tafi idan ka je kayo alwala sai ka sake daga farko ƙwarai kuwa amin ya rabbi wal muksu ala safa wal marwati an so idan mutum ya je kan safa ya tsaya ya yi addu'a akan safa din wal marwati da kuma marwa in je kan marwa ma yayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati bayan yayi wa ubangiji kirari sannan kuma sai yayi addu'a yace wa du'a'u alaihi ma da kuma yin addu'a akan su safa da marwa din suna daga guraren da Allah yake amsar addu'a walaysa fi zalika hadd cikin wannan addu'a da za a yi da kuma tsayawa da mutum zai yi akan safa da marwa babu wata iyaka da aka yi wal yahzar mimma yas'aluhu ba'dhum min al-jari min as-safa ila al-marwa amma mutum ya kiyaye daga irin abin da sashen jahilai ke aikatawa na yin gudu daga safa zuwa marwa kamar wanda na siffanta muku kwanakin baya na ce na ga wani bengali dan kasar bangladesh kamar wanda ya koro zobo a guje ya taho daga safa tikir 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 a guje ma dama da yake ba nauyi ne da su ba a guje ya tafi marwa can sai na ga hango shi daga marwan ma ya sake jirowa a guje ya dawo sabra da nisa dan ya fi faɗin ya fi tsawon filin ban wani haɗe da za ku fi ganewa ne yawwa kwanci maka ya kai ɗori uku dari ko 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 dori hudu haka noma da shi dawafin safa da marwa jika ka dawo ne daga safa an ka je marwa kai daya daga marwa an ka koma safa kai biyu yawo to kamar haka kamar ka je inda malam cin yake dai kenan ka dawo can bi kenan to kamar haka
wai a cikin matan
da wallahi ne dai na yi amma ban ganin ke kiyayewa ba wallahi na san dai tana daga kusurwar gabas maso kudu daga ɗakin Ka'aba na san dai ba a ɓangaren yamma take ba a kuma a ɓangaren arewa take da ɗakin Ka'aba ba iya abin da mu kiyaye ke wa inna ma yusri'ur rajulu duna almar'ati maza ne kadai ake so su dan yi sauri amma banda mace بين الميلين الأخضرين أتكان كورا يميلولن أكوي وتا علامة كورا ينكندرا أين ذا بكندر نيكوري أكسا أتكان سفا دمرو لنذاك ذو ديدي ونوسيك أنجيرا كيرا أنجيرا كورا ينكندرا daga nan ne zaka dan yin sarfa da gudu sauri sai ka wuce gudu sannan sai kuma ka ci gaba da tafiya da sarfa ba na'am walaw ramala fi jami'i sa'ihi ajba'ahu da a ce mutum zai yi 440 kaman cap haka dan gudu sauri a gaba ɗaya sa'ayin safa da marwa din ya isar masa amma yace wa qad asa'a amma sai dai ya munana bai ladabi ba wa kaza haka nan law lam yarmul bil kulliya da mutum zai zama bai ma yi wannan burbur saurin ba kwata ma to wannan din duka babu komai ya isar mishi wannan shine safa da marwa idan ka ji ka gaji kana iya dan tsayawa ka dan huta idan ka ji ka gaji ko kishiwa ta dame ka zaka iya tsayawa ka sha ruwa domin ga tulunan zamzam nan a gefe dewa akai tsaya ka sha ruwa ka koshi sannan ka ci gaba dawo ar-rukn ar-rabi' rukni na hudu na aikin haji al-wuqufu bi arafata sa'atan min lailatin nahl tsayawa a filin arfa ko da awa guda ne ko kuma wani lokaci na daga daren babban sallah wal-wuqufu rakiban afdalu amma tsayawa a arfa din nan mutum ya zama yana kan abin hawa kamar doki ko raƙumi to wannan shine yafi falala saboda haka aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikin hajjin sa illa an yakuna bi dabbatihi uzrun sai dai idan ya zamto akwai wani uzuri tare da dabbar shi misali a ce dabbar ta shi bata saba da hawa ba bata horo ba sosai to kaga wannan in ya tsaya za ta tana bangaje mutane da sauransu ko kuma dabba ta shi gajiyayya ce to kaga wannan sai ya sauƙaƙa mata wal qiyamu afdalu min al-julus ranar arfa aiwa a tsaye shine yafi falala fiye da zama wala yajlisu illa li ta'abin mutum ba zai zauna ba sai in saboda gajiya wal wuqufu naharan ma'al imami wajibu tsayawa a cikin wannan wunin nan arfa wannan ma'al imami din nan wato malamai masu sharhi kamar irin su Imam Zarqani da irin su Sheikh Ali Al-Adawi sun ce kamar ƙari shi mai littafi Sheikh Ali Shazali Al-Maliki kamar ƙari yayi wannan ma'al imami din nan domin koda babu limami a wajen babu komai kawai dai abin da ya zama wajibi din shine ya zamto ka tsaya din a wata sa'a ta wuni ko ta dare an ce mutum ko da baya cikin hayyacinsa kamar yana kwanci a gadon asibiti ba yadda yake to an so lallai ne a kawo shi bisa wajibci a kawo shi ya dan yi ko da awa ɗaya ne ko da a cikin motar asibiti yake to babu laifi a kawo shi lallai ya dan samu wani lokaci a nan din domin cika aikin hajji wai yajbaru bid-dami idza tarakahu ana ɗora shi wato ana gyara shi ta hanyar yin yanka idan har mutum ya zamto ya bar shi wato ya zamto mutum bai yi wannan tsayawar ba to wannan aikin hajji kenan kuma haila wani tambihi shi ne tsakanin safa da marwa ana iya yin ɗan jinkiri mutum ya gama ɗawafi to idan yana da ɗan wani uzuri babu laifi zai iya ɗan wani uzuri na shi misali kamar a ce bawali ne ya dame shi yana iya zuwa ya je bawalinsa ko yunwa yake ji yana iya neman abinci ya ci sannan sai ya dawo kuma ya sa a yi shi wannan duka bai ɓata mishi aikinsa ba haka nan wannan ɗawafin ifada in mutum ya jinkirta shi ma zuwa kwana ɗaya ko biyu shi ma duka wannan babu ne faslun wannan wani fasli ne zai shiga magana akan umra ba kamar yadda na faɗa da farko na shi zai magana akan ziyarar ma'aiki alayhi salatu wassalam ba zai wannan din amma sai a gaba faslun wannan wani fasli ne al-umratu sunnatun umra sunna ce al-umri marratan koda sau ɗaya ne a cikin shi a cikin rayuwar mutum ya zama yayi umrar koda sau ɗaya ne wa arkanuha arkanul hajji rukunanta irin rukunan hajji ne ma adal wukufa in banda aiwar arfa walaha miqatani tana da miqati kala biyu makaniyun akwai miqati na bigire wato na muhalli wa huwa miqatul hajji shine irin miqatin aikin hajji wato duk lokacin da mutum zai yi umra zai dauki harama ne daga guraren da ake daukar harama da aikin hajji illa fi haqqi man huwa bi makkata sai dai cikin haƙƙin wanda yake cikin garin Makka fa innahu yuhrimu min al-hilli to anan idan mutum aikin hajji zai yi lokacin rana 8 ga wata tayi idan mutum aikin hajji zai yi rana 8 ga wata to daga gida kawai zai harama shikenan ya fita zuwa wurin aikin hajji amma idan umra ne sai mutum ya fita hillu wato ya fita gurin da ba harami bane kamar tan'im kenan masjid Aisha ko kuma yaje jin rana yaje yi harama daga can fa innahu yuhrimu min al-hill mutum zai yi harama ne daga hill wal afdalu abin da yafi an yuhrima min al-jin ranati shine yaje yi harama daga jin rana din nan wani waje ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi umra bayan yaƙin Hunainu bayan ya raba ganima ta yakin Hunainu to daga nan jin rana din yayi harama kuma an ce annabawan Allah guda 300 ne suka taɓa yin harama daga nan jin rana din kasan annabawan Allah alaihi salam kusan babu wanda bai taɓa zuwa nan ya zo yayi aikin hajji ko umra ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kasaita yake a wajen Allah a aikin hajjin sa na ƙarshe wanda dama shi kadai ne aikin hajjin sa yana cewa sahabban shi ridwanullahi alaihim khudhu anni manasikakum ku riƙi guraren ayyukan hajjin ku daga gare ni wato ku kalli yadda nake yi din nan haka za ku yi yace domin za ta iya yiwuwa daga wannan ba za mu sake haɗuwa da ku ba to sai yake gaya musu da ya zo a ranar arfa sai kirna musu wani gu yace kamar ga annabi salihu nan ina ganin sa yayin da ya tsaya akan jarra kumarsa da raƙumar sa ja yana kaza yake faɗar siffar annabi salihu din alaihi salam da aka yi gaba sai yake cewa kamar ga annabi musa nan alaihi salam kaza to anan malamai suka rabu biyu wasu suka ce yana hakaitowa abin da ya faru ne na tarihi Allah ya nuna mishi zuwan annabi musa alaihi salam da zuwan annabi ibrahim sun da ya yi aikin hajji da zuwan annabi salihu alaihi salam sun da ya yi aikin hajji wasu kuma suka ce ai saboda matsayin shi ne a gun Allah gaba ɗaya Allah ya taso annabawan su zo su shi shaida aikin hajjin sa na ƙarshe su zo su domin su ma su ƙara samun matsayi a gunsa domin shi duk wanda duk abin da ya raɓe shi sai ya ƙara daraja mala'iku ma alaihimus salam waɗanda suka taɓa taya shi yaƙi to darajojinsu a cikin mala'iku daban yake ba daidai yake da sauran ba mala'ikun da suka taya shi yaƙi to darajojinsu a cikin mala'iku ba daidai yake da sauran ba da wata rana mala'ika Jibril ya ce mishi wai shin ya rasulullahi yaya kuke ganin mutanen Badar ne sahabbanka waɗanda suka je Badar yaya kuke ganin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce muna kirga su min afdarir rijal suna daga cikin mafifitan mazaje sai mala'ika Jibril ya ce mu ma haka muke gani a cikin mu mala'iku waɗanda suka taɓa zuwa suka taya ka yaƙi ɗin a ranar Badar to matsayinsu suna da wani fifiko fiye da sauran mala'iku duk abin da ya daɗe shi ba sai ya ƙara daraja a kan sauran ga buraƙar da ya hau a radda zai yi a Isra'i da Miraji idan mazai duk neman alfarma a wajen mala'ika Jibril cewa tana so a sa ta cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya mata albashi da cewa a ran alkiyama ma ita ce abad da zai hau ita ce abar hawarsa to da ka wannan wajen ji'in rana malamai kamar irin su Zarqani yake cewa wa huwa mustahabbun mustahabbi ne yin harama daga jin rana li tumarihi sallallahu alaihi wasallam minha fi dirqati saboda haramar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra daga wannan wajen a cikin watan Zulqa'da kamar yadda yazo a cikin Sahihul Bukhari kina kasama gana ima Hunain yayin da ya rama ganimomin Hunain ومن فضلها ينا رجع فلل ونوجد إيرانا أنه تمر منها ثلاث مئات نبيين سوى أن بعوا دليل كنيسة أمرا رجع ونوجد ومنها وبها ماء شديد عذوبة سناء ونوجد نج إيرانا أقوي ونوج ونروى من أن ندادي يقال أنشين من الله صلى الله عليه وسلم نيوت ويسن حننسا يتشكي وجم كوسي قالوا يا بلوك da hannunsa mai albarka wasu mutane ce a ai mashin sa ko takobin sa ya caka a wajen kigenan kawai sai ga ruwa ya rika bulbulowa mutane suka sha dambobi suka sha kowa ma ya sha aka yi duk abin da za a yi to gunda yake biye da wannan wajen falala mutum umra zai yi gunda ke biye da cin rana shine tan'im kamar yadda yazo a cikin muktasar dalili kuma shi tan'im dalili sa yake biye da wannan afalala saboda shine wurin da nana Aisha radiyallahu anha daga nan ita kuma ta dauko harama ta yi umra domin a lokacin aikin hajji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taho aikin hajji ya taho da matan shi a cikin hadda ita nana Aisha radiyallahu anha to an zo dab da garin Makka kawai shikenan kuma sai haila ta zo mata dan haka ita bata yi umra ba aikin haji kadai tai an kare aikin haji ana shiri za a tafi gida kasan iyayen nan mata suna son wato nuna matsayin su a gun mazajin su musamman idan mijin nasu wani ne ba suna son ta nuna cewa tana da matsayi a gunsa wannan haka yake ya rasulullahi yanzu haka za a koma gida kowa yayi umra yayi haji amma ni kawai iya aikin haji nayi Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai jinkirta tafiyar sai ya sa aka kira mishi Abdurrahman dan sayyidina Abubakar yace ga kanwarka nan nana Aisha ka raka ta taje tan'im taje ta dauko harama daga nan ta zo ta yi umra sannan shi ne sai aka dauke ta ta tafi can tan'im din taje ta dauko harama ta zo ta yi umra
inda aka tafi
dan sai kwarai da gaske sannan ka tafi matsayin ta abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba karami bane shi yasa wato kurewar asara wallahi ta tabbata ga dan shi a makin nana Aisha matar da Allah subhanahu wataala yake wanke ta da ayoyin alqur'ani ka zo kai kuma kana jifanta kai kana kinta kana bayyana miyagun maganganu game da ita tsakani da Allah kuma a hakan ka ce kana son mijinta kai mai kaunar mijinta ne sallallahu alaihi wasallam nana Aisha fa akwai lokacin da wasu mutane suka zo daga kasar Habasha suna wasa da mashi suna raye-raye suna wasa da mashi sai ta ce ya rasulullahi ina so in gan su da babban sallah ne haka lokacin bukukuwan sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake tana da kananan shekaru a sannan sai da ya cicciba sai ya daga ta ya dora ta akan hannunsa haka tana kallo can sai ya ce mata kallon ya ishe ki haka dan shi bai ishe ni ba ya rasulullahi sai da jin cewa mun da kallon ya ishe ta sannan da kanda tace kuma ya rasulullahi ya ishe ni haka sai sannan aka abin nan kaga wannan ma kaga nuna matsayin ta ne sannan kuma akwai lokacin da wato aka tashi babu ruwa ana so a yi gaba inda za a samu ruwa kuma a yi sallah nana Aisha radiyallahu anha sai abun wuyan ta ya tsinke an je an dawo ne daga wurin yaƙi sai ce ya rasulullahi abun wuya na ya tsinke a ce ai kuwa sai an tsumaye ta ya daga tsumaye ta tukuna tana wannan jiran sai na Abubakar hankalinsa ya tashi yanzu yana mata fada manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana bacci a kusa da ita ya dora kansa mai daraja akan kafafunta
Allahu akbar
yana Bukhari yana mata fada yana ci yanzu ki saboda abun wuyan naki zaki jinkirtar da mutane zaki kin jinkirtar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabbin shi saboda abun wuyan ki yana mata fada kamar zai kai mata duka idan mutana ƙara fakewa kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana jin nauyi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci in ya mada mata Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi zai barka ko daga sai ya kyale ta to da yake matsayin nasu ba nan ba karami bane kawai sai ga aya daga Rabbul Izzati sai ga aya ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati فَاسْلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ تو wannan ayar ta sauka ne da albarkar nana Aisha radiyallahu anha sai ga sahabbai sun suna masa kirari sai na Abubakar suna cewa iyalan gidan Abubakar ba tun yanzu ba muka fara ganin albarkar ku Allahu Allah ya saukar wa mu'minai aya da ya saukaka musu in ba su samu ruwa ba su yi taimama da albarkar ku kaga yanzu duk wanda yayi taimama albarkar na Aisha Allah ya saukar da aya saboda haka duk wanda zaka ji yana zagin na Aisha Imam na Malik yace arni ne dan wuta ne kafiri ne kuma abin mamakin imamu na Malik da aka tambaye shi to wanda ya zagi sai na Abubakar fa yace a bai kafirta ba sai dai ya kamata a ladabtar da shi amma wanda kam ya zagi na Aisha to wannan shi kuma dan wuta ne saboda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyi ya wanke ta kai kuma ka zo kana kokarin shafa mata dauda kenan kana jayayya kenan da ayoyin Allah ko ka nuna dai baka yi imani da su ba ko kuma kana yin jayayya da Allah kaga nan take mutum ya jefa wa kansa kaulasan ta ma babba to wannan magana kenan akan miqati na umra miqati makaniyi wa zamaniyun akwai kuma miqati wanda yake na zamani wato na lokaci wa huwa jami'u ayyami sanati shine dukkan kwanakin shekara wasu malaman suka ce amma banda ranar aikin hajji ranar arfa da kuma washi garinta wa sifatul ihrami biha sifar da ake harama daga gareta min istibabil ghusli na daga mustahabbancin yin wanka yayin yin harama wattan zifi da kuma tsaftace jiki wa ma yalbasu da kuma abin da mutum zai sanya a jikinsa wa ma yahrumu alaihi min al-libas da kuma abin da ya haramta ga mutum na daga tufafi wa dibi da kuma turare wa ghayr zalika da wannan wannan kar haji kamar irin dai na aikin haji ne wato in mutum zai harama da umra to kamar irin dai na aikin haji ne cewa zai yi wanka zai rage gashi guraren da gashi ke fitowa jikinsa zai yi an aske wasu kuma zai rarrage kuma yin riga ya harama ba zai shafi iyalinsa ba sannan kuma ba zai shafa turare ba wa yakrahu takraruha fil amil wahid yace an karhanta maimaita umra a cikin shekara guda mutum ya maimaita ta amma ba karhanci ne jama'a ba haramci ba kuma wannan karhancin ma na mazhaba ne ba na gaba ɗaya addini ba ne na mazhaba ne inda yana daga cikin karahatu maliki amma an samu daga cikin sahabbai radhiyallahu alaihim kamar Abdullahi dan Abbas shi duk sanda ma kanshi yayi gashi to ba zai wannan askin ba sai yayi umra sannan askin da za a yi mishi na umra da shi ne askin wannan gashi to kaji وتفصل بالجماع عمره تنا باشي تدليل سادوا وما في معناه ده abin da yake da irin ma'anar saduwa din idza waqa qablain idai arkaniha idan har ya afko kafin mutun ya zanto ya kare dukkan rukunan umra din khatimatun cikawa Allah ya sa mu cika da imani idza kharaja al insanu min makkata idan mutun ya fita daga makka farta kunniyatuhu wa azimatuhu ziyaratun nabi sallallahu alaihi wasallam lalle ne ya zanto niyyar shi da kuma azamar shi ta ziyarar ma'aiki ne tsira da amincin Allah sabata gare shi in ziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam mujma'un alaiha domin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne da dukkan malaman musulunci suka yi ijma'i akan muhimmancin ta an fahimta wa fadilatu kuma wato aiki ne na falala wanda an so mutum ya yi shi aiki ne na falala kuma ila yau na sunna muraghabun fiha abu ne da ake kwadaitarwa game da yin sa di kauli sallallahu alaihi wasallam fa saboda fadai shi sallallahu alaihi wasallam da yace man zarani ba'da mauti fa ka annama zarani fi hayati duk wanda ya ziyarce ni bayan komawa ta ga Allah to kamar ya ziyarce ni ne yayin da nake da rai to kaga nan masu hana ziyara har suna shirkantarwa da kafirtawa wannan tsakani da Allah ba daidai bin kamar yadda kullum nake faɗa ya kamata a addinance wato mu riƙa girmama fahimta idan ka fahimci kaza kuma sanin kanka ne kafin ka fahimci wannan din akwai malaman da suna da wata fahimta da ta saba da taka to ka girmama ta su fahimtar mana yanzu ba a cikin karatun tukan nan namu akwai abin da za mu ji an ce makruhi wani abin mu ji an ce jalibi ya halarta to da yawa za ka ga malaman fiqhu sukan sauko ne daga kan wani abin daga kan wani hukunci zuwa ga wani ta dalilin girmama fahimtar wani malami misali wani malamin zai iya cewa abu kaza makruhi ne to amma sai ya zanto kuma wani wanda shi wannan din yana girmama shi yana ganin kamar ma ya fi shi shi kuma ya ce ai wannan abin a wajibi ne ma a yi shi to saboda girmamawa ga fahimtar shi wancan din sai shi wannan na farkon ya ce to yanzu ba makaruhi bane ya zama mandubi a iya yi shi kuma wancan din shi ma sai ya ce a to yanzu ya zama ja'izi sai dawo zuwa jawabi maimakon wajibci misali kaga an kowa ya girmama fahimtar kowa ke nan dama kuma dukkanin su ijtihadi suka faɗa haka to amma yanzu matsalar da ake samu shine sai mutum ya zo da fahimtar sa wanda ya sani ta saba wa fahimtar malaman da suka gabaci nashi malamin da yake gadara da shi din a tashi fatawar amma sai kuma ya rika kafirtawa ko bid'antarwa ko kuma faɗar dai miyagun maganganu ga waɗanda suka yi wannan abu tare da cewa kuma ya san suna da gujja tsakani da Allah wannan yana daga cikin abin da yake kawowa rashin haɗin kan al'umma ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda tun farkon zamani ake yin shi tun farkon zamani a karatun mu na tafsiri na jin na kawo mana hadisin wani balaraban kauye ko wanda musamman akan raƙumi ma ya zo yanzu ziyarar ma'aiki alaihi salatu wassalam a lokacin nan akwai kutubi malamin sai imamu muslim yana cikin masallacin yana zaune sai wannan balaraban kauye ya shigo ya ce ya rasulullahi bayan ya yi gaisuwa fa wannan fa duk fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah ya tsaya a gaban kabari ya ce ya rasulullahi ban riske ka ba amma na ji daga abin da Allah ya saukar maka Allah yana cewa walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabur rahim da a ce su mutane yayin da suka zalunci kansu suka aikata ayyukan zunubi za su nemi gafarar Allah sannan su zo gabanka kai ma ka nema musu gafara da sun samu Allah mai karɓar tuba ne gare su ko mai jin ɗaya gare su yace to ya rasulullahi na zalunci kaina na aikata zunubai na zo gabanka ka roƙa min Allah ya gafarta mu kuma ina roƙon Allah ya sanya ni a cikin cetonka ya faɗi wannan sai hawaye yana kuka sai ya juya ya fita daga masallacin yana rera wasu baitoci Utubi yana nan kawai sai ya ji murya daga cikin kabarin ana cewa ya kai Utubi je ka riski wancan balaraban kauyen ka gaya mar Allah ya gafarta mu. To kaga wannan utubi din nan fa malamin su Imam Muslim ne kuma kowa san yaya Imam Muslim yake a cikin a ilimin hadisi. Kaga dukkan nan din ba su ce a wannan balar wannan mutumin ya aikata bid'a ba. An samu a zamanin Sayyidina Ali kun ce zamanin Sayyidina Abubakar kwana uku da binne jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madaukaki sai ga wani balaraban kauye shi ma ya zo ya tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali ya ce mishi yau kwana kaza kenan da komawa shi ga Allah sai shi a nuna mishi kabari da aka nuna mishi da ya je ya rika birgima a gun yana diban kasar kabarin yana zubawa a jikinsa yana kuka shi ma yana fadar wannan ayar bayan ya kuma ya nutsu yana zubda hawaye yana fadar wannan ayar walau annahum izlam amsum za'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullah tawwabur rahim yayi wannan kenan shi ma ya juya Sayyidina Ali ya ce sai muka ji muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce mishi ya Ali ka gaya mishi Allah ya gafarta ba kuma wannan duka kowanne da hujja in ban manta ba a karatun mu daga zan zo da maraji in Allah ya yarda to tsakani da Allah ta yaya kai kuma zaka ci duk wanda ya je in da ta sallallahu alaihi wasallam yayi shirka tsakani da Allah in kara da wata fata malamin da yazo da wannan abin da fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne kuma malamai da yawa na zamanin shi sun yi mishi raddin wannan fahimtar tashi a cikin akwai taqidin sulki wanda zamani ɗaya suka hada saboda wannan ma sai da ya rubuta littafi ma dan yin raddi ga fatawoyin Ibn Taymiyyah din akan abin da ya shafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yin tawassuli da shi akwai irin su Ibn Qudama al-Maqdisi wanda a wasu abubuwan sun zo ra'ayi ɗaya da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tunda mazhabin su ma ɗaya dukkanin su hanbalawa ne amma shi ma a cikin littafin sa al-Mughni sai da ya ware babi guda na ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan nan akwai irin su al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani wanda shi ya zo ne a bayan Ibn Taymiyyah akwai ƴan shekaru da yawa tsakanin shi da Ibn Taymiyyah za su kai kusan shekara ɗari to amma shi ma da ya zo yin magana akan abin da ya shafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo fatawar da Ibn Taymiyyah ya faɗa ya ce wannan tana daga cikin mafiya munin abubuwan da aka ruwaito daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to malamai da yawa suna ganin dai gaskiya yayi matakar kuskure akan wannan fatawar tashi amma hadisin da ya dogara da shi gaba ɗaya shine la tushaddu rihalu ila salati masajida ba a daura siddi a tafi ziyara sai zuwa ga masallaci guda uku to ai ba a ce wannan ziyara ta hada hadda abin da masallaci ne kawai aka ce baraka yanzu misali daga nan baraka ce baraka tafi Kano dan ziyarar wani masallaci ba kowanne irin masallaci ne masallaci uku ne kadai a duniya ake yi na gargari a tafi dan ziyarar su masallacin harami na Makka masallacin Qudus annabi sallallahu alaihi wasallam cewa masjid ya hawa da kuma wannan masallacin nan nawa to amma anan an yi maganar kabari ai ba maganar kabari ba illa ila salatati masajida aka ce sai zuwa ga masallatai kwaya uku ai ba a ce banda kabari ba kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Bilal al-Habashi akwai hadisin sa wanda shi ma yana kwance yana bacci yayin mafarki yaji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Bilal ma hadhihi taqwa amma ana laka an tazurana ya kai Bilal wace irin kauracewa ce haka yanzu lokaci bai yi maka ba wanda zaka zo ka ziyarce mu Bilal da ya farka sai kuka to da ka yaje ne mu doki ya hau sai Madina da ya zo garin Madina gun kabarin ya wuce yaje ya kafa kansa ya rika kuka ya rika kuka a bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me neman hujja zai iya duba tarjumar shi Bilal al-Habashi din a cikin manyan littattafan tarihin sahaba irin su tajridu asbai sahaba irin su al-istiab irin su al-isaba da ibn hajar al-asqalani insha Allah za a samu wannan to kaga a shikenan ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani kura ibada ce mai zaman kanta duk malaman fiqhu na mazhabobin nan guda hudu gaba ɗayan su malikiya hanafiya hanbaliya shafi'iyya gaba ɗayan su sun ittifaki akan muhimmancin ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi imamu na malik har ma ya hana kace kabari karka ce zaka je ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita gaskiya fa kwaya ɗaya take wallahi in an sauka daga kanta ma sai an dawo ina ƙara yin addu'a ga Sheikh Ahmad Bamba marigayi Sheikh Ahmad Ibrahim Bamba marigayi kwarai da gaske a cikin karatukan sa akwai sanadi yana cewa kai mai hana ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sani fa abin fa da kake yi kana hada fada ne tsakanin alhaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji daga makka zai tafi madina zuciyar shi na cewa na tafi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana tunawa da kai a matsayin ka na malami ka ce mishi ba a ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ziyarci masallaci sai ce kaba ba gun annabi zan je ba masallaci zan je an ji ba zuciyar shi ce gun annabi za ka yi ce a ni ba gun annabi za ni ba masallaci zan je tsakani da Allah yanzu wannan tsakani da Allah akwai alheri a ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin kowa bane shi ba da gangan in zuciyarka ta shigar maka da wani abu na raini ko kaskantawa game da shi wallahi ka halaka kar mu manta mu rika yawan tunawa da hadisin mazajen Madina nan mutum biyu ko uku da suka zo a cikin watan Ramadana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin itikafi sai ga shi tsaye da wata mata sai gane lallai shi ne a matsayin yake da wata mata sai suka tauri suka wuce sai ya kira su ya ce ala rusulikum ku tsaya a inda kuke suka tsaya sai irki sai ya ce mata ta ce Safiya bintu Huyay sai ce ya rasulullahi yanzu kai za mu yi wa mummunan zato Allah ya kiyaye su subhanallahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu ai shedan yana gudu ne a cikin jinin mutum a cikin jikin mutum kawai da jinin jikin sa ke gudu ina tsoro kada shedan ya raya muku wani abu a ranku sai ku halaka ka ji ba a ran su fa yace ba wai su furta ba shedan ya raya musu abun a ran su sai su halaka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ba irin kowa bane lalle ya kamata masu tallata wannan fatawar su sani cewa abin da ya tabbata shine in dai akwai hadisi duk raunin hadisi to yafi fatawar dukkan malaman duniya da malaman duniya gaba ɗaya za su taru su ce abu kaza haramun sai aka samu wannan hadisi rarrauna sai ce a ya halatta a yi to kai aiki da wancan hadisi rarrauna ya fi fatawar malaman duniyan nan to hadisan ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa ga sunan da yawa burjik saboda haka in ka je aikin haji baka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka yi wauta wautar ma kuma mai girma yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi duk wanda ya ziyarce ni bayan komawa ta ga Allah to kamar ya ziyarce ni yayin da nake dare fa idan amahu zairu idan mai ziyara ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Ali al-Maliki yace la yushriku ma'ahu ghairu kada mutun ya tara wani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya annahu alaihi salatu wassalam domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matbu'un la tabi'u muka lura zamu ga hatta a ranakun abubuwan shi ma za mu ga Allah subhanahu wataala yana bambanta mu kaga Allah bai aiko shi ranar juma'a ba sai ya aiko shi ranar litinin ba a haife shi ran juma'a ba sai aka haife shi ran litinin dalili saboda ran juma'a dama rana ce wacce tintini tana da girma an halicci annabi adam a wannan ranar an sauko da shi duniya a wannan ranar an karɓi tuban shi a wannan ranar ya koma ga Allah a wannan ranar ta juma'a kaga da ran juma'a aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ran juma'a aka fara aiko shi sai a ce ai ranar ta samu girma ne saboda annabi adam da ba saboda shi ta samu girma ba to amma sai Allah ya aiko shi ran litinin kuma da ma ran litinin din aka haife shi sallallahu alaihi wasallam to kaji kuma bata zamto ranar asabar ko ranar lahadi ba saboda ranaku ne dama da tuncin asabar ta yahudawa ce lahadi ta nasara ce ya ce to lalle mutum ya tsarkake niyya yayin da ya tafi ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam wa yusur min as-salati alaihi fi masirihi kuma yayin da mutum yake tafi a mota ko a jirgi ko a babur
kuma amini ne indai ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ka tafi to ka yawaita salati gare shi da duk inda ka sauka ko aka tsaya dan yin sallah ko dan shan ruwa ko dan yin wani abu a kowanne hali kake indai ba ban daki kake ba idan to kawai salati kake a gare shi wai sahabu an yanzila kharijal madinati an so mutum zai sauka ya sauka a hotel din dake wajen garin madina fa yata daharu sai mutum yayi wanka wa yata dayyibu ya fesa turare wayar basu a hasana siyabi ya sanya mafi kyawun tufafinsa sannan mutum ya kyautata tuba ya sabunta tuban shi daga dukkan zunubai sannan ya tafi akan kafafunsa dan nuna ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance magabatan mu waɗanda da su muke koyi su ne salafus salihu namu irin su imamu na Malik a cikin garin Madina ba sa hawa abin hawa imamu na Malik bai taba hawa doki ko raƙumi ko jaki ba a cikin garin Madina dan girmamawa da martabawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin nauyi yana jin kunya a ce ya hau kan wani abu mai kofato ya taka kasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kunci sannan sun mai zada kalar masjid sannan idan mutum ya shiga masallacin bada'a bir ruku'i idan a lokacin da ya halasta a yi sallar nafila ne to mutum ya fara da yin nafulfuli musamman ma nafilan na raka'a biyu ta tahiyatul masjid dalili saboda umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya shiga masallaci a lokacin da ya halasta a yi sallar nafila ya salla raka'a biyu kaga wannan ka ƙara nuna ladabinka kenan gare shi sallallahu alaihi wasallam yace in kana waqtin tajuzu fihi an-nafilah idan a lokacin da ya halarta ayi sallar nafila ne wai la in kuma ba lokacin da ya kamata ayi sallar nafila bane to bada'a bil qabri sharif sai mutum ya fara da wannan makwancin madaukaki mai alfarma sannan an ce idan mutum zai nafilar to yayi tsakanin dakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwance da kuma minbarinsa ya sanya minbarin a gefen shi na dama ɗakin kuma wato kabarin yana daga gefen shi na hagu abinda kuma ya fi shine a cikin raudan mutum ya zo dab da wannan al'amudin nan na cikinta wala yaltasiqu bihi mutum kada ya je ya mannu a cikin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan makruhi haka nan kada mutum ya je yana shafa katangun da ke wajen yayi abubuwa ne na munan ladabi gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan ba dini bane kuma jahilci guri ne da ya kamata kai kamar ta baka girmama wannan wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci yan uwa ittifaqi ne dukkan malaman duniya babu malami kwa dai da yace ba haka ba daidai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwanci yafi sama yafi kasa yafi dakin Ka'aba yafi al'arshi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kasar da ta tattare jikinsa mai daraja babu inda yafi nan din daraja yau in maganar masallaci ake yi sallar nafila raka'a biyu a masallacin haramin Makka daidai take da sallar nafila a masallacin garinku raka'a 1000 amma ta masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai take da sallar nafila ta garinku sau 1000 to in ziyarar masallaci zaka je indai dan neman lada zaka je ka tsaya a iya garin Makka mana ko kai na fulfulanka tunda ga ninki 100 ka je neman ninki 1000 kaga shikenan duk wanda ya je Madina gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je shi masallaci inda masallaci zaka je dan wa ya samu daraja dan shi sallallahu alaihi wasallam bari mu ƙara sababin tun na ga mun zo ƙarshen kuma mutum zai tsaya ya tsaya daga ɗan nesa nesa ba dab da kabarin ba kamar da wasu ke in je kamar za su leƙa to tsayawa daga ɗan nesa nesan to ya fi kusa da martabawa da kuma ihtirami kamar yadda Ash-Sheikh Aliyu Al-Fakihani ya faɗa a cikin littafinsa Al-Fajrul Munir kuma mutum in zai addu'a Ash-Sheikh Aliyu Shazali Al-Maliki ya ce wa yastadbirul qiblata mutum zai juya wa al-qibla baya ne kamar yadda yazo a cikin Al-Fajrul Munir na Aliyu Al-Fakihani wa yastadbirul qabra ash-sharifa ko mutum zai fuskanci wannan kabari madaukaki kamar yadda Imamu na Malik ya bada amsa ga halifan musulunci Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur yazo kabar yazo cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gunda Imamu na Malik ke bada karatu sai ya zauna akan kujera babu na malik zai fara karatu sai yace haddathani wani haddathani wani haddathani wani ya karanto hadisi sai yace man tawaza'a lillahi rafa'ahu Allah duk wanda yayi tawazu domin Allah to Allah zai dauka darajar shi karshen hadisin kuma yace duk wanda yayi girman kai to Allah zai wulakanta shi sarki darajar shi a Abu Ja'far al-Mansuri na jin haka sai ya sauko daga kujera dan aje mishi kujera ka alfarma yana zauna a kai isu ko kasa ya zauna to ya tashi yayi ziyara ya ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam a makwancin sa sannan sai ya juyo wajen Malik yake cewa ya Aba Abdullah ya kai baban Abdullah a astaqbilul qiblata wa ad'u am astaqbilu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai baban Abdullah shine arkunyar imamu na Malik shin in fuskanci al qibla ne in juya ba ga makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi addu'a ko kuma zan fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne juyawa al qibla baya kaji tambayar sa sai mu jira mu ji me imamu na Malik zai ce imamu na Malik wanda ake masa kirari da imamu ahlul madina wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana tafi a doran kasan nan yace mutane za su rika tafiya suna hawa dawakai suna tafiya mahudar rana da mafadarta amma ba za su samu masani kamar malamin Madina ba to imamu na Malik ko shine malamin Madina din ana daukar wannan hadisi a matsayin bishara ta zuwa imamu na Malik to anan imamu na Malik mai wannan matsayin ilimin sai yace walima dammi zaka juya mishi fuskarka wa huwa wasilatu ka wasilatu abika adam alhali shine tsanin ka zuwa ga Allah kuma shine tsanin babanka annabi adam zuwa ga Allah dan me zaka juya mishi baya sallallahu alaihi wasallam kaji amsa saboda haka wai kun mutun ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi mai girma da rahmar Allah da albarkokin sa wal yusir min as-salati wa salamu alayhi hina izi sai mutun ya yawaita salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yayin li'annahu yasma'u domin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana jin sa kuma yana mayar mishi da wannan sallamar da yake kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yayi salati a gare ni a gaban kabarina ina jin sa amma wanda yayi salati gare ni daga nesa to ana isar mun da wannan salati akwai wani mala'ika da Allah ya halicce shi Allah ya bashi ji na dukkan halittu baki daya duk wani motsi da duk wani abu wannan wannan mala'ikan yana ji da ka ce assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah sai ce ya rasulullah wani dan wani ji kan wani yana gaishe ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai maka addu'a akwai malamai da yawa kamar irin su Ibn Hajar al-Asqalani duka sun faɗi wannan a cikin fatawoyin su cewa mutum zai addu'a ko zai sallama ya fuskanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da yawa daga cikin mutane da suke ganin wai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai baya ji to wannan kamar yadda wani malami ya mai har littafi ya wallafa akan wannan amma tabbas gaskiya wannan nuna muna da ladabi ne gare shi sallallahu alaihi wasallam domin kafirai ma suna ji kafiran ma da aka ji a ranar Badr Annabi sallallahu alaihi wasallam suna ji manzana kuma shi sallallahu alaihi wasallam saboda haka lalle ne kula sosai da wannan a ƙarshe a ƙarshen babin yace
ثم يتنهى عن يمينه
نسي متي يا كركتا زuwa ga gefan daman sa na hawa zira'i kamar gurgurdan zira'i guda sannan sai ce assalamu alayka ya ababakar as-siddiq amince ta bari rika ya kai abubakar as-siddiq rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu an ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan allah ya saka maka da alkhair bisa abin da kai wa umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai thumma yatanaha ila al-yamini thumma yatanaha ila al-yamini aidan sannan sai mutum ya dan karkata zuwa ga dama har ila yau nahu zira'in gurgudan zira'i guda sai ya kulu sai ya ce assalamu alayka ya aba hamsin umar al-faruq amince ta mata gare ka ya kai abu hamsin umar al-faruq wa rahmatullahi wa barakatuh sannan sai mutum daga nan sai ya juya ya fita daga masallacin mutum ya kammala ziyara kenan cikar aikin hajji kenan a ce ka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana arzikin zuwa Allah ya azurta mu da niyya mai karfi ta zuwa Allah kuma ya kawo budi ya kawo kudi masu yawa masu albarka ya hore mana zuwa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya Allah ka biya dukan bukatun mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yayi dukan damoyin mu Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya ka zaunar da karamar kuma mu lafiya ka zaunar da jihar mu lafiya da kasar mu lafiya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka za'a mana shugabanni nagari albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في المري الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله